أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد. Imam Muslim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Muna bayani cikin mawdu'in hasada a mahanga na Al-Qur'ani mai girma da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mun yi bayani dangane da mahangan Al-Qur'ani mai girma inda muka bayyana kissan ayan Annabi Adam alaihi salam wanda muka gani irin yanda hasada ta ɗebi Qabil har ya zamanto ya kai shi ga kashe dan uwansa Habil, wannan ya sababa masa asaran duniya da lahira. Inda zamu ga kenan mahangan Al-Qur'ani mai girma dangane da al'amarin hasada ba mahanga ba ne mai kyawu. Al-Qur'ani ya ɗaukan shi haɗari ne sosan gaske wanda zai iya sabba mutum ya zamanto ya rasa duniyansa da lahiransa sakamakonsa. Amma dangane da wannan, in za mu bibiye Al-Qur'ani mai girma saboda takaituwar lokaci, muna da ayoyi da daman gaske wanda suka yi bayani dangane da hasada. Al-misal daga cikinsu, Allah ta'ala yana magana dangane da Annabi Yusuf ala nabiyina wa alihi wa alayhi salam, yana cewa idh qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fakidu laka kayda inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin. Wannan aya mai girma cikin Al-Qur'ani cikin suratu Yusuf tana bayani dangane da kissan Annabi Yusuf da kuma ɗan uwansa a lokacin da ya mafarki ya ga tauraro 11 da rana da wata, ya gansu suna mai sujuda. Lokacin mahaifinsa Annabi Yaqub alayhi salam yake ce masa, ya kai dana, karka ba ɗan uwanka kissan abinda ka gani, karka ba su labarin abinda ka gani, karka ba su labarin mafarkinka, saboda idan kai haka nan za su yi maka kaidi, kuma lalle shaidan ya kasance ga mutum makiyi ne wanda ya kasance bayyanane. Saboda duk mutum da yake da ni'ima, duk wanda Allah ta'ala ya ma wani ni'ima, to zai kasance yana da mai hasadan shi. Kullu zi ni'matin mahsud, duk wani ma'abucin, kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayyana cikin hadisi, cewa duk wani wanda yake da wani ni'ima, to yana da wanda yake hasadan shi akan wannan ni'ima din. Saboda haka yace masa kada ya bayyana ma ɗan uwansa, lalle shaidan ya kasance makiyi ne ga mutum, kuma maki wanda yake kiyayen shi ya bayyana ga hili. Wannan yana nuna mana kenan matsalan hasada, kan cewa aiki ne na shaidan, kuma shaidan ne yake ingiza mutum ya yi hasadan waninsa saboda wata ni'ima da ya Allah ta'ala ya mutuna. Wannan zai ingiza shi har ya yi abin da ya aikata, kamar yadda muka gani daga baya ɗan Yaqub alayhi salam sun yi hasadan ɗan uwansu Annabi Yusuf alayhi salam, abin ya kai shi har suka ɗauki niyyan kashe shi, amma dai Allah ta'ala ya shiga tsakaninsu da shi, a ƙarshe dai suka kore shi daga garin da yake, suka nisantar da shi, ba don komai ba, saboda hasada suna hasadar shi, saboda irin abin ni'iman da yake ɗauke da shi na kyawu da farin jini, da kuma irin ni'iman da ya ɗauke da shi na fahimta a cikin kankani, a cikin karancin shekaru yana dauke da fahimta da kuma hikimomi, abin da ya kama da hakan. suka yi hasadan shi abin da ya faru da su ya faru kisa yana da tsawo a cikin suratu yusuf zamu iya gani to wannan yana nuna mana kenan alqur'ani yana gwada mutum kar ya zamanto yayi hasada saboda Allah ta'ala ya yi masa wani ni'ima kuma yana nuna cewa aiki ne na shaidan kuma wani lokaci yin haka ma shi yasa zamanto Allah subhanahu wata'ala ya daga mutum ya daga darajar shi har ya kasance abinda ba a tsammani ya afku ya zo ya afku kamar yadda muka gani annabi yusuf alaihi salam ɗan uwan shi sun yi hasadan shi amma ya al'amarin sa ya kasance daga ba Allah ta'ala ya ɗaukaka shi Allah ya daga darajar shi ya zamanto ya bashi sarautar misra gaba daya ken duk wannan hasadan da aka yi kusan shekara 40 ko hiya da haka nan Allah subhanahu wata'ala ya shiga tsakanin shi da su bai amfani ba kenan banda asara da kaskanci ba abin da su gani a cikin wannan hasada din kenan alqur'ani ya nuna mana kenan hasada aiki ne na shaidan kuma hanga alqur'an dangane da hasada yana nuna kenan hasada aiki ne na shaidan shaidan yakan ingiza mutum ya hasada da dan uwansa hakan Allah ta'ala ya bayyana mana cikin wata aya yana cewa am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadlihi shin za su yi hasada mutane za su yi hasada ɗan uwansa mutane akan abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba su daga falalan shi faqad ataina ala ibrahima alkitaba walhikma wa atainahum mulkan azima hakika Allah ta'ala ya ce mun ba ala ibrahim mun ba su littafi mun ba su ilimi mun ba su hikima kuma mun ba su annabci mun ba su mulki mai girma saboda haka kan menene za a yi hasadan su wannan aya tana magana dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalan gidan sarkaka wanda zamu ga kenan yahudawa sun yi hasadan su inda yahudawa suka kasance kamin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bar inda suke sun koma Madina suna jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai zamanto hasada ya rike su sun kauce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ki imani da shi Allah ta'ala ma yake sifanta su cewa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu kamar yanda suka san ƴaƴansu haka suka san sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura amma hasada ya hana su su imani da shi wa kanu min qabli yastaftihuna allazina kafaru sun kasance kamar wannan lokaci suna cewa zamu dauki intiqami akan ku zamu samu nasara akan ku idan manzon ƙarshen zamani ya bayyana domin su suna tsammanin zai bayyana a cikin su amma ta'ala ba ta su ba Allah ta'ala shi yake tsara al'amuran shi kuma yakan jarraban bayan sa domin ya gani za su bi shi ne ko za su bi son ransu kene kasance su sai suka zo suka yi hasadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to alqur'ani na yana nuna kenan in za ku yi hasadan shi ai ba shi kadai aka yi ma wannan ni'ima din ba ayan annabi Ibrahim an ba su wannan ni'ima na annabci da ilimi me yasa za ku yi hasadan shi do an ba shi kina wannan ma yana nuna mana irin mahanga na alqur'ani dangane da al'amarin hasada kan cewa ba abu bane mai kyau kuma abu ne wanda yake ya kamata ya zamanto an nisance shi hakan cikin alqur'ani akwai aya da ke cewa wadda kathirun min ahli alkitabi law yardunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq Allah ta'ala ce diwa daga cikin ahlul kitab yahudun nasara kenan suna gurin ya zamanto sun maida mu'minai sun kahurta bayan har ya kasance ma bayan sun imani da Allah subhanahu wataala to bayan sun imani da Allah ta'ala sun gaskata da manzon Allah ta'ala sun gaskata da ran tashal kiyama suna gurin ya zamanto sun maida su bayan su ya zamanto ba su imani ba amma Allah ta'ala ya ce me yasa suke yin wannan aiki yace hasadan min inda anfusih saboda hasada daga cikin zukatansu daga kawukansu to hasadan da suke dauke da shi saboda haka ba su son ya zamanto an saukan ma wanda suka yi imani alkhairi daga ubangijinsu kenan alquran yana nuna mana kenan al'amarin hasada yana da hadari sosan gaske. Inda zamu ga kenan daga miyagun mutane sune suke yin hasada. Mutanen da Allah Ta'ala ya ambace su da batattu da mutanen da Allah Ta'ala ya ambace su da asararru da mutanen da Allah Ta'ala ya ambace su wanda ba su da rabo duniya da lahira sune suke yin hasada. Kenan sifan mutanen banza ne, sifan miyagun mutane ne. Mumini bai kamata ya kasance yana hasada ba. Na'am zai gifta kamar yadda muka bayyana cikin darussa ne suka gabata. Ya ga wata ni'ima wanda Allah subhanahu wataala ya yi ma wani, yana iya fatan Allah Ta'ala ya bashi irin wannan ni'ima din. Amma ba wai ya fatan wannan ni'ima din ta gushe ba, ko kuma ya sa ido mai gusar da ita daga wani bawan Allah Ta'ala. Saboda kenan zamu iya ganin Al-Qur'ani mai girma mahangan shi dangane da abin da ya shahi hasada ba mahanga bane mai kyau, kuma dauke shi sifa ne wanda ya kasance salbi sosan gaske, wanda kuma ake bukata ya zamanto mai mutun ya nisance shi idan har yana son ya zamanto ya samu daukaka duniyansa da lahiransa, idan har yana bukatar ya zamanto ya samu ci gaba a cikin al'amarin lahiransa, idan yana bukatar ya ga ya samu alaka mai kyau da Allah subhanahu wataala. Amma dangane da riwayoyi na addinin musulunci, za mu iya ganin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka bayani dangane da al'amarin hasada da kuma hadarin hasada. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-hasadu ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-naru al-khatab. Hasada yana cin kyawun aikin mutum kaman yanda wuta take cin itace. Kana ganin bushashshen ice lokacin da aka kunna masa wuta inda yake kamawa nan da nan zaman to ya kawar da shi. To haka ne hasada yake cin kyawun aikin mutum. Kenan wannan hadari ne babban gaske. Wanda ya zamanto ba ki yin kyakkyawan aikin ba, kare zamanto ka aika ma kyawun ayyukan ka wuta. Kenan wannan duk yana nuna mana hadarin hasada da kuma irin cikas da zai iya kawo mutum a cikin aikin shi na bin Allah subhanahu wataala. Haka nan muna da hadisi daga Imam al-Baqir da Imam al-Sadiq alayhi assalam suna cewa annal hasada ya'kulu al-imana kama ta'kulu an-naru al-khatab. Shi ma da wannan madmun. Hasada yana canye imanin mutum. Wancan hadisin ya ce kyawun ayyukan mutum. Wannan hadisi ya nuna yana cin imanin mutum. In ya canye imanin mutum kenan ba abin da ya saura kenan. Babu wani asasi ba tana a gina kyawun aiki a kansu. Saboda haka kenan mutum yayi hankali da hasada. Kuma inda zo cikin hadisi na Imam Ali alayhi salam shi ma yana cewa al-hasadu sharrul amrad. Hasada shine mafi sharrin cututtuka na zukata. Wanda in shiga zuciya kamar wani mugun virus ne wanda zai halakar da mutum gaba daya, ya halakar da imaninsa. Kenan mutum yayi hankali da hasada. Wani hadisi shi wanda zo daga Imam Ali alayhi salam shi ma yana cewa lillahi darul hasad ma a'dalahu bada'a bi sahibihi fa qatala. Yana cewa madalla da hasada, menene mafi adalcin hasada? Wanda shi yana tun harko da shi wanda yake hasada din zaman to ya kashe shi, watan kamin shi mai hasada ya kashe wanda yake hasadan shi, to hasadan zai fara kashe shi. Saboda me? Saboda kodayaushe a cikin zuciyar shi yana azabtuwa ne, kodayaushe yana jin zahi ne. Duk lokacin da ya ga ni'ima sai zamanto yana jin zahin wannan abin yana cin shi har ya zamanto ya halakar da shi, wala azbillah. Kenan wannan abin nisanta ne. Haka ne yazo hadisi daga Imam Ali alayhi salam yake cewa thamaratul hasad shaqa'u ad-dunya wal akhirah. Samara na hasada, wato an itace na hasada shine me? Shine rashin rabo cikin duniya da lahira, shakawa na duniya da na lahira. Ka rasa duniyanka, hakanan kuma ka rasa lahiranka. Saboda mutum da yake hasada ko da yushe baya da lafiya, mutane suna ganin shi ne tsaye ko zaune amma baya da lahiya. Saboda me? Saboda zuciyar shi tana ta tafasa. Duk lokacin da ya ga Allah Ta'ala ya ma wani ni'ima, maimakon ya ji daɗi ya yi fatan Allah Ta'ala ya bashi irin shi ko hiye da shi, sai ya koma ya zauna yana hasada, yana mummunan fata, har ma ya kai shi wani lokaci yayi sa'ayi ga cewa ya kawar da wannan ni'ima din hankalin shi ya kwanta to wannan zai sabbaba masa rashin natsuwa wannan zai sabbaba masa matsala da cututtuka iri-iri cikin wannan duniya din wanda har ma zai tasiri ga jikin sa lahira kuma dama ba batun lahira saboda yana kone kyawun ayyuka kuma yana kone imani kenan ba wani cikin gin alkhairi da yake tare da mutum saboda haka mahanga na sunna mai girma shi ma dangane da al'amarin hasada shine mahanga na alqur'ani mai girma inda yake nuna mana kenan wannan sifa ce mummuna kuma abin da ya kamata shine zamanto mutum ya nisance ta yayi sa'ayin ganin cewa ya tsarkake zuciyar shi daga wannan mummunan sifa din yayi kokarin ganin cewa ya kyautata dabi'un shi ya samu kanshi a cikin bayin Allah managarta wanda suke gode ma Allah subhanahu wataala akan ni'iman da ya musu hakanan kun ba su hasadan ni'iman da ya ma wasu bayan Allah subhanahu wataala ba haka ba suna fatan ya zamanto Allah ta'ala ya ba su irin wannan ni'ima kuma ya ba su hedish wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala an fanar da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin